kai amfani da ita, karka bar abin da zaka yi yanzu kace sai an jima, abin da zaka yi yau in dai na alkhairi ne karka yi jinkirin sa kace sai gobe, baka sani ba zaka kai goben ko ba zaka kai, in ka kai goben zaka samu damari ko ba zaka samu ba, duk baka sani ba. To saboda haka yi kokari kai gaggawan aikata shi. To bayan mun kammala bayani kan ayoyi na wannan babi sai ya ce wa ammal ahadith, amma hadisai da suke kwadaitar da gaggawan aikata aikin alkhairi zai kawo mana su kamar haka. Na farko ya ce an abi hurairata radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama qala badiru bil a'mali fitanan kaqita'il laylil muzlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya rawahu muslim. Wannan shine hadisi na farko karkashin wannan babu. Yace an abi hurairata radiyallahu an, an samu daga abu huraira Allah madaukakin sarki ya yarda da shi, anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala, lallai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa sahabbansa badiru bil a'mali fitanan ka qita'il laylil muzlim, ku yi gaggawan aikata ayyuka, badiru ku yi gaggawa ku yi maza-maza, bil a'mali da ayyuka, waɗanne irin ayyuka? In har ka ji annabi ya kira ayyuka to dole ayyuka ne na ƙwarai, al a'malu saliha, ayyuka waɗanda suke na ƙwarai. Ayyuka na ƙwarai kuma ba sa zama na ƙwarai, aiki baya zama na ƙwarai sai ya cika sharuɗa guda biyu. Kenan ayyukan da annabi sallallahu alaihi wasallam ke kwadaitar da sahabbansa da mu da muka zo bayan sahabban, da ai gaggawan aikata su, ayyuka ne wanda suka cika sharuɗa guda biyu. Shi yasa annabi yake kwadaitarwa da ai gaggawar aikata su, kar ai jinkiri. Sharadi na farko ayyukan su zamanto an yi don Allah, an yi don neman yarda Allah, an yi don kwaɗayin sakamako daga gurin Allah subhanahu wa ta'ala. Ba a yi wannan aiki don ya burge mutane ba, ba a yi wannan aiki don mutane su yabi wannan aiki ba, ba a yi wannan aiki don a samu suna a gurin mutane ba, an yi ne don ya burge Ubangiji subhanahu wa ta'ala. To wannan shi ne sharaɗi na farko na aiki na ƙwarai. Kenan yanzu duk wanda ya aikata aiki, ko da wannan aiki wa Allah subhanahu wa ta'ala ake yi wa, misali ka ciri kuɗi mai yawa sai ka yi sadaka, sadaka ai wa Allah ake yi wa, to amma sai zama a ƙasar zuciyarka ka yi wannan sadakar ne don mutane su ce wane mai yi ne, wane ba shi da ruwa, wane yana da sake hannu, ma'ana ka samu yabo daga gurin mutane, ba wai ka yi ba ne don Ubangiji ya jinjina wannan aiki naka a zuciyarka. To wannan aiki naka ba a kiransa amalun salihun, ba a kiransa aiki na ƙwarai, baya daga cikin ayyukan da annabi yake kwadaitar da ai gaggawan aikata shi. Kenan aikin da annabi sallallahu alaihi wasallama ke kwadaitarwa a nan da ai gaggawan aikata shi, shi ne aikin da aka yi shi don Allah, ba wai don wani Allah ba. Wannan sharaɗinsa na farko ke, domin duk aikin da aka yi don wani Allah, Allah baya karɓar wannan aiki din, kuma wannan aiki baya daga cikin ayyuka na ƙwarai waɗanda annabi ke kwadaitar da ai gaggawan aikata shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi wanda Bukhari ya fidda shi cikin sahihinsa ya ce Allah maɗaukakin sarki na cewa ana aghna shuraka'i ani shin, ni mafi wadatuwan abokan tarayya ne daga yi min tarayya, Allah ya wadata ka sanya masa sa'u, Allah ya wadata ka sanya masa tsare ku, Allah ya wadata. Shi yasa ce man amila amalan, duk wanda ya aikata wani aiki, ashraka fihi ma'i ghairi, ya hada ni da wani na cikin wannan aiki, yana so in bashi lada kuma yana so wane ya jinjina aikin, yana so in sasha aljanna da wannan aiki kuma yana so wane ya yabe shi da wannan aiki. Ashraka fihi ma'i ghairi, ya hada ni da wani na cikin wannan aiki. Allah madaukakin sarki yace taraktuhu wa shirkahu, na bar shi da wannan shirkar tasa, ma'ana Allah baya son wannan aikin nasa, sai zama aikin nasa da ya a gurin Allah ba shi da kima, Allah bai karbi aikin ba. To dole ne idan mutum yana so aikin sa ya zama na kwarai, aikin sa ya zama kyakkyawa, aikin sa ya zama karbabbe a gurin Ubangiji subhanahu wata'ala, ya zama wannan aiki nasa ya keɓe Ubangiji da aikin, yayi ne dan neman yardar Ubangiji, yayi ne dan Ubangiji ya jinjina wannan aiki nasa, ba dan wani ya jinjina ba. Wannan sharadin aikin wanda yake kyakkyawa da Annabi ke kwadaitarwa akan ai gaggawar aikata shi, sharadin sa na farko kenan. Sharadin sa na biyu, ya zama wannan aiki an yi shi gwargwadon yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar, gwargwadon yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi, gwargwadon yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi, kenan ya zama an samu koyi daga Annabi sallallahu alaihi wasallama. Ma'ana ba kirkiro aikin kai ba, aiki koda kayi shi don Allah, idan kirkiro shi kai, to shi ma wannan aiki baka da sakamako gurin Ubangiji dangane da wannan aiki naka. Saboda duk wani abu da aka kirkiro aka bautawa Allah da wannan abun, Annabi ya kira da ya kira wannan aiki da bata, da aikin da aka yi wanda ba Annabi bane ya zo da shi, kuma aka yi ana neman lada gurin Allah da wannan aiki, Annabi ya kira wannan aiki da bata, yace kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar, dukkan bid'a bata ce, bid'a kuma ita ce aikin da aka kagota ake bautawa Allah da ita, wacce Annabi bai santa ba, wacce Annabi bai zo da ita ba, wacce Annabi bai yi ta ba, wacce Annabi bai karantar da ita, wannan ita ake kiranta bid'a, aka kirkiro ta aka shigo da ita cikin wannan addini na Musulunci, ana bauta Allah da ita, ana neman lada gurin Allah da wannan aiki. Wannan aiki Annabi ya kira shi da bata, ya ce kullu bid'atin dalala, dukkan bid'a kirkirarriyar aba wacce aka bauta Allah madaukakin sarki da ita, Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce bata ce. Sannan kuma wa kullu dalalatin finna, dukkan kuma bata tana cikin wuta. Saboda haka da aikin da bawa yake so ya zamanto kyakkyawan aiki karɓaɓɓe gurin Allah, sai ya zamanto aikin yana da asali a shari'a, sa'annan kuma aikin ya keɓe Allah maɗaukakin sarki da shi, sai ya cika waɗannan sharuɗa guda biyu, ya yi aikin don Allah kuma ya yi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi. Wannan aiki irinsa ne manzon Allah ke kwaɗaitar da al'ummarsa a kan su yi gaggawar aikata shi. Shine anan yace badiru bil a'mali, ku yi gaggawa da ayyukan alkhairi wajen aikata su, fitanan, ku rigayi fitina da za ta iya zuwa. Akwai fitina za ta iya zuwa wa bawa ko da yaushe, kuma fitinar kala kala ce. Fitina za ta iya zuwa wa bawa ta addini, ita ce wacce Annabi ya ambace ta. Fitina za ta iya zuwa wa bawa wacce take ta mata, fitina za ta iya zuwa wa bawa ta dukiya, fitina za ta iya zuwa wa bawa ta lafiya, fitina kala kala ce. To kai kokari kai gaggawan riga zuwar fitina aikata ayyukan alkhairi, saboda in ka riga fitina wajen aikata ayyukan alkhairi, tasirin da zaka fita da shi shine in fitinar ta zo kai, Allah zai tseratar da ka. in fitinar ta zo kai Allah zai tsame ka kenan yi gaggawa kafin fitina ta zo ka sanya wa kanka makari ka sanya wa kanka garkuwa ka sanya wa kanka shamaki kai wa kanka rigakafi ta yadda in fitinar ta zo kai zaka tsira da yardar Ubangiji kaga kenan yanzu mafuta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ba mu a wannan gabar saboda fitina za ta iya zuwa wa bawa ko da yaushe ya shirya bai shirya ba fitina za ta iya zuwa masa to sai zaman to ka zauna cikin shiri ya za kai ka zauna cikin shiri yi gaggawan aikata ayyukan alkhairi su ne maganin fitina ta yadda in fitinar ta zo kai da ma ka riga ka nitse cikin ayyukan alkhairi fitinar ba za ta tafi da kai ba sai ta tafi da wanda ke cewa sai gobe zan yi kaza sai wani sati sai wani wata sai badi bai sani ba wata gilboba fitina ta zo ko an jima fitina ta zo sai ta tafi da shi to kai kuma da Allah ya taimake ka kai gaggawan aikata ayyukan alkhairi in fitinar ta zo sai Allah ya kare kai kange ka daga afkawa cikin fitinar kenan mafita ce annabi sallallahu alaihi wasallama yake bamu a wannan hadisi yace badiru bil a'mali fitana fitanan ku yi gaggawa da ayyukan alkhairi ku rigayi fitina da za ta iya zuwa ko da yaushe za ta zo ko da safe ko da rana ko da daddare an san da zuwan ta ko ba a sani ba za ta to ku yi maza ku riga fitinar zuwa ku yi maza ku riga fitinar zuwan fitinar aikata ayyuka na alkhairi wanda za su zama muku garkuwa za su zama muku shamaki za su zama muku makari daga wannan fitinar da za ta iya zuwa wacce annabi ya siffanta mana ita yace ka qita al-laylil muzlim ita wannan fitina kamar yanki ne na wani dare mai bakin duhu ka san dare wanda yake mai bakin duhu akwai bantso to fitinar za ta iya zuwa wa bawa tana mai bantso mai daga hankali idan bawa bai yi kokari ya samar mata da garkuwa ba sai ta tafi da shi sai ya halaka ya afka cikin wannan fitina to annabi sallallahu alaihi wasallama a wannan hadisi yana ba mu dabara yadda za mu yi maganin wannan fitinar ta yadda in ta zo bawa zai tsira malamai suka ce fitintunun kala-kala ne akwai fitina wacce take ta shubha akwai fitina wacce take ta sha'awa fitina wacce take ta shubha galibi ta fi tafiya da wanda suke jahilai wanda ba su da alaka ta kusa ko ta nesa da addinin musulunci to su ne idan fitina ta zo za ta rubuta da su mafi girma daga cikin irin wannan fitinar wacce tana tasiri cikin musulmi ita ce fitina ta bid'a wacce dazu kaɗan muka gama ishara a kanta shine a zo da wani sabon abu ana bautawa Allah da shi ana neman yadda Allah da wannan abun ana ɗaukan wannan abun a matsayin addini alhali ba addini ba to irin wannan abun galibi ya fi tafiya da jahilai wanda ba su da ilimi ya fi tafiya da waɗanda ba su da alaka da ilimi ba sa karatun addini kuma ba sa zama gurin da ake karatun addini to a duk lokacin da fitina ta bid'a ta zo tana rubtawa da su sai ta tafi da su to yi kokari wajen aikata ayyukan alkhairi ta yadda in fitina irin wannan ta zo Allah madaukakin sarki zai kange ka daga afkawa cikin ta annabi sallallahu alaihi wasallam yace yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira ita wannan fitinar daga cikin hatsarinta mutum zai wayi gari yana mumi amma idan fitinar ta zo wa yumsi kafira sai ya yammaci yana kafiri ya yi ridda ya bar addinin musulunci kenan fitinar da annabi ya kawo mana misalinta cikin wannan hadisi sallallahu alaihi wasallama ita ce fitina ta addini ta fi kowace fitina muni duk wata fitina da za ta samu bawa mai sauki ce in ba a addini ba ce fitina ta same ka a rayuwarka da sauki in ba a addini ba ce fitina ta same ka cikin iyalanka tana da sauki in ba a addini ba ce fitina ta same ka cikin dukiyarka ita ma da sauki in ba a addini ba ce mafi illa na fitina ita ce fitinar da za ta samu bawa cikin addininsa wannan zai zamanto ya taɓe ya yi asara duniya da lahira gaba ɗaya. shine ana annabi sallallahu alaihi wasallama yana nuna mana illar fitinar da in tazo za ta rufka ta tafi da mutum matakar ya zama baya aikata ayyukan alkhairi shine zai wayi gari mutum zaka ga ya wayi gari yana mumini amma kuma zai yi maraice yana kafu yace wayumsi mu'mina mutum zai yi maraice yana mumini amma kuma wayusbihu kafira sai ya wayi gari yana kafu yace yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya yana sayar da addininsa da dan wani abun da bai taka kara ya kariya ba na duniya ma'ana yana fifita duniyarsa akan lahirarsa zai faka lahira a gefe duk wani kai kawo nasa duk wani shiga da fita nasa duka in kaga fadi tashinsa duka akan duniyarsa ya karkata zuwa ga duniya 100% lahira kuma kaso 10 cikin 100 ma bai ba wa lahirarsa kuma ƴan uwa za ku tabbatar da haka dan idan kun duba ƴan kasuwan mu idan kuka kalli rayuwarsu in nace kashi 85 cikin 100 su ba su da lokacin da za su je su fahimci addinin su to ya suke bauta Allah zai fita arfe 9 ko 10 na safe ya tafi kasuwarsa ba zai tashi ba sai magariba wani ma sai isha wani sai karfe 10 idan ya tashi ya koma gida ya gaji so yake ya huta gobe idan gari ya waye ya dan karasa sauran hucewarsa bayan sallar asuba shirinsa shine ya fita kasuwa kuma a haka ake karar da rayuwar kullum kwanakin guda 7 na mako Litinin, Talata, Laraba, Alhamis, Juma'a, Asabar, Lahadi haka yake karar da rayuwarsa ba shi da minti 10 da zai je ya fahimci ya zai yi sallah ba shi da minti 5 da zai je ya fahimci ya zai yi tsarki rayuwar ta sadiya karar da ita a neman duniya amma lahira fa ba ta da kaso masu dan kokarin su ne wanda in lokacin sallah yayi za su je su yi sallah wannan masu dan kokarin daga cikin ƴan kasuwan mu kuma galibin su kaso 10 ko 15 cikin 100 na ƴan kasuwan mu su ne wanda suke ba wa lahiran su haƙƙin ta da dai gwabo amma kashi 85 ko 90 cikin 100 na ƴan kasuwa ba su da lokacin da za su yi hidima wa lahiran su ko za su yi shiri wa lahiran su ko za su yi tanadi wa lahiran su sun karar da rayuwar ta su duka akan duniya kaga wannan fitina ce mai girma wani kuma ma idan yazo ya fada cikin kasuwar ba shi ma da lokacin yin sallah sai tara salloli sai canda yamma sai kaga yazo yayi azhar da al'asr wannan mai dan kokari kenan wani kuma sai rana tana dab da faduwa bai yi azhar ba bai yi al'asr ba ya shagaltu da duniya sai da siyarwa can dab da al'asr magariba nan ne zaka ga yazo ya azhar yayi al'asr yayi magariba can kuma bayan wani dan lokaci sai a zo a yi shi wani kan ma sallan ma baya kuma musulmi ne dan musulmi wannan yana daga cikin fitinar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke ambata cikin wannan hadisi to daga cikin sabubba da za su tsamo bawa daga afkawa cikin irin wannan fitina kar yayi wasa wajen aikata aikin alkhairi kenan annabi kamar yanzu mafita ya bayar yanzu duk wani wanda ya ga kafarsa ta goce lahirarsa ya faka ta a gefe ba ta ita yake ba ta duniya yake to yayi kokari ya samar wa kansa mafita ya za a iya samar wa kansa mafita yayi ta gaggawan aikata ayyukan alkhairi da su ne Allah zai tsamo shi dan ya hadu da fitina idan kaga ka karkata ga duniya ka aje lahira a gefe to ka hadu da fitina ya za ka yi ka tsamo kanka daga wannan fitinar yi kokarin aikata ayyukan alkhairi kuma kar ka yi jinkiri saboda bayanin da annabi ya anan cewa badiru bil a'mali fitana ku yi gaggawa da ayyukan alkhairi ku rigayi fitina ko ku tsamo kanku daga fitina da kuka afka ciki ko kuma za ta iya tinkaro ku ta zo ta tafi da ku ko gaggawan aikata ayyuka na alkhairi da su Allah madaukakin sarki zai tsame bawa ga fitinar da ya afka ko fitinar da take tinkaro shi. Babban abin da wannan hadisi ke karantar da mu kwadaitarwa wajen aikata aikin alkhairi, kar bawa yayi jinkiri, kar bawa yayi nawa. Hadisi na gaba yace an abi sirwa'a Uqbata bin al-Harith radiyallahu anhu qala sallaitu wara'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam bil madinati al-asra fa sallama thumma qama musri'an fa takhatta riqab an-nasi ila ba'di hujari nisa'ihi fa fazi'a an-nasu min sur'ati fa kharaja 'alayhim fa ra'a annahum kad 'ajibu min sur'ati قال ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت ان يحبسني فامرت بقسمته رواه البخاري وفي روايه له كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقه فكرهت ان ابيته وانا حديث ان قوا ان سامو دغا ابي سروا wannan alkunyar sa ke sunansa Uqbatu bin al-Harith ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama kala yake bada labari wannan sahabi Uqbatu bin al-Harith yace sallaitu wara'a an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam bil madinati al-asra yace nayi sallar la'asr bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a garin Madina yayi sallah tala asar a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a garin Madina a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa sallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi sallama a wannan sallah tala asar da Uqbatu bin al-Harith yayi a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sai yayi sallama thumma qama musri'an manzon Allah yana sallama sai tashi yana mai gaggawa yana mai sauri daga yin sallamar sai miƙe fatakhatta riqaban nas annabi ya dinga tsallake kafadin mutane yana yin assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah bai tsaya ma yayi azkar ba nan da nan sai suka ga annabi ya miƙe ya tsallaka kafadin mutane ila ba'di hujari nisa'ihi ya tafi zuwa ga ɗaya daga cikin ɗakunan matansa yana annabi da ya idar da sallah yana idar waye miƙe ya tsatsallaka kafadin mutane wannan yana nuna kenan mutane ba su ma tashi ba tunda ka san idan an idar da sallah ba daga idarwa mutum yake tashi ba wannan karantarwa annabi ke annabi sallallahu alaihi wasallama idan ya idar da sallah yana zama a gurin da ya idar da sallarsa yayi su astaghfirullah so uku yayi allahu akbar so uku yayi su allahumma antas salamu wa minkas salamu tabarakta ya dhal jalali wal ikram allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jadd ya karanta su ayatul kursi yayi subhanallah 33 alhamdulillah 33 allahu akbar 33 galibi annabi yana wannan wasu lokacin yayi son goma goma to amma yanzu yana idar waye miƙe bai tsaya yayi waɗannan dikirorin ba ya tsallaka kafadin mutane shiga gidansa ya tafi ɗakin ɗaya daga cikin matansa yace fa fazi'a an-nasu min sur'ati sai mutane suka razana daga saurin nan na annabi sallallahu alaihi wasallam hankalin mutane ya tashi suka ce me ya faru da manzo Allah sun ga ya abu ba bisa al'ada ba ba yadda ya saba ba kamar yadda na yi bayani a baya yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya saba a duk lokacin da idan da sallah yana dan daukar lokaci yana zauna yana azkar to amma ranan kuma sun ga bai yi azkar din ba ya tashi cikin gaggawa ya tsallake kafadin mutane alhali annabi ya hana tsallake kafadin mutum idan yana zauna a so kuma sai gashi annabi ya tsallake to nan sai ya firgita su wannan ya razana su ya sa su suka shiga cikin tashin hankali me ya faru da manzon Allah ya tashi cikin gaggawa haka ya shiga cikin gidansa ko wata matsala ce ta faru da shi ko wani matsala ne ya faru cikin gidansa hankalinsa sai ya tashi annabi sallallahu alaihi wasallama ya shiga cikin gidansa ya aiwatar da abin da ya aiwatar fa kharaja alaihim sai annabi ya fito gare shi ya fito ga sahabbansa faraa annahum qad ajibu min sur'ati annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ga cewar lallai su sahabbansa sun yi matukar mamaki dangane da wannan sauri nasa da yayi wanda sun ga ba haka ya saba ba a baya kuma jikin su na ba su akwai wani babban al'amari in ba al'amari mai girma ba ba yadda za a yi kaga annabi ya tashi cikin gaggawa haka to al'amarin kuma abin da ya taba zuciyar su ko ya shafi iyalan annabi sallallahu alaihi wasallama ko kuma ya shafi annabi wanda duk abin da ya shafi annabi su kuma in dai zai taba annabi ba sa san sa yana ci musu tuwo a kwanya saboda kaunar da suke yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to annabi da yaga sun razana sun firgita kuma suna cikin ban mamaki dangane da wannan gaggawa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya fito gare su sai yake ce musu ga dalilin da yasa kuka ga nayi gaggawa ana idan da sallah na shiga gida yace zakartu shay'an min tibrin indal lokacin da na idan da sallah na tuno da wani abu na zinari at-tibru shine zinarin da yake danyen zinari wanda ba a aikata shi ba annabi yace na tuno da wani danyen zinari a gurin mu ma'ana agun annabi da ya ajiye a wani daki cikin dakunan matansa yace fakarihtu an yahbisani sai na kyamaci wannan zinari da ke gurina ya kange ni fa amartu bi kismati shi yasa nayi gaggawan tashi naje nayi umurni a raba shi wannan hadisi Imam al-Bukhari ya rawaito cikin sahihinsa a wata riwayar yace kuntu khallaftu fil baiti tibran min as-sadaqa ni na ajiye a cikin gida zinari wanda yake danyen zinari da ba a goge shi ba ba a aikata shi ba na sadaka an danka zinari na sadaka a hannuna raba ma waɗanda suke mabukata raba ma wanda suka cancance shi sai na mance shi cikin gida ban raba to shi yasa yanzu da na idan da sallah nayi matsala tashi na je na raba shi a nan gurin za mu fahimci annabi ya yi gaggawan aikata aikin alkhairi tunda wannan sadakar da aka bayar annabi ya raba ai aikin alkhairi to kuma annabi sai ya mance tunda dan adam ne to kuma duk aikin alkhairi annabi baya nawa wajen aikata shi yana gaggawan aikata shi to shi yasa da ya idan da sallar ya tashi cikin gaggawa ya je yayi umurni a raba yace fakaretu an ubayyitahu sai na ji tsoro kar in kwana da wannan zinari da aka bani raba to karkashin wannan hadisi ɗan uwa da muka karanta akwai darussa wanda suke masu tarin yawa masu yawa fa'idoji masu yawa da za mu fita da su fa'ida ta farko da za mu ɗauka karkashin hadisin za mu fahimci yadda annabi yake gaggawan aikata aikin alkhairi kuma annabi baya nawa wajen aikata aikin alkhairi ta yadda gashi yanzu sallah ya idar ko zikiri bai yi ba bayan idar da sallah kamar yadda ya saba saboda yayi gaggawan a ganin an raba wannan dukiya da take hannunsa ta sadaka nan da nan ya tashi ya shiga gidansa jana'a na so al'amari na lahira bawa ya zamanto mai gaggawa wajen aikata shi kamar yadda annabi ya yi a wannan hadisi yadda muka gani abu na biyu da za mu ɗauka ƙarƙashin hadisi za mu fahimci cewar cikin mutane ba wanda ya kai annabi gaggawan aikata aikin alkhairi mu duba mu ga irin gaggawan nan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gashi annabi da kansa wata rana an idar da sallah a masallacinsa yana kan minbari yana kuduba wani mutum ya shigo yana tsallake kafadun mutane ya hango sahu a gaba zai je zai je wannan gurin da ya hango annabi sai ya yanke kutuba sai ya fiskance shi yace zauna anan inda kake ka cutar da bayin Allah na tsallake kafadun su da kai nan kuma sai gashi annabi sallallahu alaihi wasallama da kansa yana tsallake kafadun mutane dan me dan yayi gaggawan aikata aiki na alkhairi shine raba wannan dukiya ta sadaka da take hannunsa wannan yake nuna mana yadda annabi yafi kowa cikin mutane wajen gaggawan aikata aiki na alkhairi sannan abu na uku da zamu fahimta daga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama duk da kasantuwarsa manzo ne na Allah shi ma yana bukatan aikata aikin alkhairi da zai sa ya rabautu da shi gurin ubangiji to in har manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk da matsayin da yake da shi gurin Allah da garanti da ya samu cewar shi dan aljanna kuma duk abin da ya aikata an goge masa an masa afuwa an kankare masa Allah ya ce inna fatahna laka fathan mubina sai ya ce li yaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara dan Allah ya gafarta maka abubuwan da kai da ma wanda ba kai ba kenan shi abin da yayi da ma wanda bai ba duk Allah ya gafarta masa to amma din da haka annabi yana ji cewa yana buƙatar aikata aiki kuma ya gaggawan aikatawa ina ya gamu da bamu da tabbas abinda muka yi na zanubi bamu da tabbas an gafarta mana ko ba a gafarta mana to shi fa yana da garanti yana da yaqini yana da tabbacin cewa abubuwan da yayi da ma wanda bai yi ba duka an masa afuwa to amma duk da haka annabi bai nada kafarsa ya zauna ya tashi yayi aiki kuma aikin ma yayi gaggawan yi ina ya gamu da matsayin mu bai kai nasa ba sallallahu ta'ala alaihi wa sallam kenan wannan hadisi ya nuna mana annabi shi ma yana da bukatuwa wajen aikata aikin alkhairi in har annabi yana da bukatuwa wajen aikata aikin alkhairi mu mun ba annabi cancantar hak wannan bukatuwa din saboda matsayin da yake da shi a gurin Allah ya fi namu Allah ya gafarta masa zanubansa abu na hudu da zamu dauka ƴan uwa karkashin wannan hadisi da muka karanta hadisin na nuna mana halarcin tsallake kafadun mutane lokacin da suke zaune cikin sahu to amma kuma ƴan uwa dazu mun yi ishara dangane da hani da annabi yana kan minbari wani mutum ya shigo masallaci yana tsallake kafadun mutane yana so ya je can gaba ya hango guri annabi ya tsawatar masa yace masa ka cutar da bayin Allah saboda lokacin da zaka daga kafarka ka tsallake kafadar wannan da wannan zai iya yuwa ka zunguri wannan ko ka zunguri wannan ba da niyya ba ko kuma kafarka ta dauko kura ko kasa ya saukaka kan tufafin wannan ko ya saukaka kan tufafin wancan sannan ko ba komai akwai rashin girmamawa akwai rashin girmama dan adam ka daga kafafunka mafi kashin abu a gurinka wanda kake takawa ka je ko ina ka daga ka tsallaka masa kafadar akwai rashin girmamawa ciki shi kuma dan adam yana da karamci yana da girma a gurin ubangiji Allah madaukakin sarki yace wa laqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahr Allah yace lallai hakika mun karrama ƴaƴan annabi adam sune mutane to yadda Allah ya karrama mutum kai ma ka karrama shi babu karramawa ka daga kafarka ka tsallaka masa kafadar ba kafada ba ma ko kafafunsa ya miƙe ya zauna ka daga kafarka ka tsallake kafarsa ai baka karrama shi ba to ina ya ga kafadarsa wacce take daga cikin abubuwa masu kima a gurinsa kai ya fi komai kima sai ka taho hannaye ciki kai kasa ai duk abin da ke da kima yana sama ga dan adam sai wanda ke biye masa sai wanda ke biye masa to ka dan kafa ka tsallaka masa kafadar sai baka karrama shi shine annabi ya tsawatar ma wannan mutumi cewa ya tsaya inda yake kar ya ci gaba da cutar da mutane to anan ƴan uwa ya zamu hada wannan da wannan ina fata mun gane nan gashi annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsallake kafadin mutane can kuma yana kubu ba wani yana tsallaka kafadin mutane annabi ya tsawatar masa a zahiri ayyukan ba su karo da juna ba nan annabi ya tsallaka can kuma ya tsawatar a tsallaka ya za mu hada su na'am na'am in bukata ta taso za a iya tsallakewa to amma shi yanzu wanda yazo yana tsallake kafadin mutane ba zai ce bukatar ya je sahu bane ta taso ba shi da karfi ko akai wato sai a ce idan bukata mai karfi ta taso kenan ya halatta amma in ba bukata mai karfi bai halatta ba ko to wannan amsan tayi na'am shi ma kaje na kudin aka taikin alkai na'am ita tsallaka kafadin kenan a ce yake banta da annabi tunda a can ya hana nan kuma yayi sai zama yake banta da shi na'am na'am e kaga wannan amsa ma amsa ce mai kyau na'am kaman da kai magana eh oh yayi magana da zaka yawo kince ka to wannan amsar taka tana da kyau sosai yanzu shi wannan da yake tsallake kafadin mutane zai je shiga sahu maslahar sa ce shi kadansa annabi kuma da ya tsallake kafadin mutane zai je maslahar da ta shafi al'umma ce duk kuma maslahar da ta shafi al'umma an fi gabatar da ita akan maslahar da ta takaita da mutum shi kadai shi yasa da aka zo kafarar rantsuwa aka ce fa kafaratuhu it'amu 'asharati masakina min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahrir raqaba wannan dai ya shafi maslahar al'umma idan ka zo kafarar rantsuwa zaka yi kafarar ce da al'umma za su amfana in ka tashi sai ka ciyar da miskinai guda goma a matsayin kafarar rantsuwa ko ka tufatar da miskinai goma kaga nan miskinai goma in ka ciyar da su sun amfana miskinai goma in ka tufatar da su sun amfana ko kuma ka yanta baiwa wannan baiwar ita ma ta amfana wannan su ne ɗayan ukun nan duk wanda mutum ya yi a matsayin kafara na rantsuwa ya yi sai Allah ya ce faman lam yajid wanda ba shi da dukiyar da zai ciyar da miskinai goma ko ya tufatar da su ko ya yanta baiwa fasiyamu thalathati ayyam wannan sai ya azumin kwanaki uku azumin kwanaki uku ai ya shafe shi kadai ya amfana amma ciyar da miskinai goma sun amfana tufatar da miskinai goma sun amfana yanta baiwa ta amfana to sai in baka da dukiyar da zaka yi ɗayan ukun nan to anan sai ka je mataki na biyu sai ka yi azumi saboda azumin amfaninsa ya takaita akan ka kai kadai can kuma kai ka amfana su sun amfana kaga nan mutum goma sha ɗaya ke ka ciyar kai ka samu lada mai yawa na ciyar su waɗanda ka ciyar sun amfana da ciyar da su da ka tufatar ka samu ladan tufatarwa su waɗanda ka tufatar sun amfana da tufafin da ka musu ka yanta baiwa ka samu ladan yanta baiwa ita kuma baiwar ta amfana da yanta ta da kai kaga amfani ne wanda yana da faɗi a matakin farko to sai in an gagara sai a je mataki na biyu shine amfanin da yake takaitacce wanda ya takaita akan ka shine azumi in kai azumi kai kadai ka amfana to galibi shari'a idan ta zo tana gabatar da amfanin da yake da faɗi akan amfanin da yake takaitacce saboda haka a wannan gabar za a iya cewar idan ya zamanto amfanin da za a samar wanda ya hukunta sai an tsallake kafada idan mai faɗi ne to nan an yi sassauci za a iya daga kafa wajen tsallaka kafadun mutane da suke zaune cikin su amma kuma idan amfanin takaitacce ne to a hakura sai a amfani da wannan hani na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam to amma dai ko ba komai anan yan uwa zamu fahimci muhimmancin gaggawan aikata aikin alkai saboda muhimmancin sa ne yasa annabi sallallahu alaihi wasallama duk da ya hana a tsallake kafadun mutane amma shi ya tsallake duk da dan yayi mana ishara kan muhimmancin gaggawan aikata aikin alkhairi da kuma yadda ba a san jinkiri abu na biyar ɗan uwa da zamu fahimta daga wannan hadisi zamu fahimci cewa annabi sallallahu alaihi wasallama dan adam ne yana mantuwa tunda yanzu me yasa annabi ya aje dukiyar a cikin gidansa mancewa yi ai da bai mance ba da kafin ya zo sallah ma ya rabar da shi to ya mance ne har yazo ya shiga sallah to yana sallah kuma sai ya tuno shine malamai suka ce wannan yana nuna maka tunani cikin sallah musamman idan ya shafi al'amarin lahira wannan babu laifi dan yana da wahala mutun yayi sallah har ya kare tunani bai shigo masa to sai suka ce tunanin idan ya shafi lahira ya shafi ayyukan alkhairi to wannan ba lai tunanin da yake kawo gibi yake kawo na kasuwa sallah tunanin da ya shafi duniya amma idan yana da alaka da lahira mutun ya shigo da shi cikin sallar sa to suka ce wannan ba laifi saboda anan annabi yana cikin sallah ne ya tuno cewar akwai dukiya ta sadaka ta zakka da aka bashi ya mance har yazo ya shiga sallah ba tare da ya raba ta wannan a cikin sallah annabi ya to shi yasa yana idan da sallah ya tashi cikin gaggawa ya shiga cikin gidansa ya je umurni da araba wannan dukiya to zamu fahimci cewar annabi mutun ne kamar yadda sauran mutane ke mantuwa shi ma yana mantuwa kenan yadda Allah ya masa halittarsa haka yayi wa sauran mutane sai dai shi ya fifita shi akan sauran mutane kul innama ana basharun mithlukum Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama kace ni mutun ne dan adam irin annabi yana cin abinci kamar yadda muke ci yana bacci kamar yadda muke bacci yana mantuwa kamar yadda kuke mantuwa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama to idan ya zama annabi zai mance abu ne wanda da ya san shi ya mance to ina ga abin da kwata kwata ma bai san shi ba an gane me nake nufi yanzu abin da zai faru gobe waye san abin da zai faru gobe sai Allah to in har annabi da ya san abu dazu yanzu ya manta kaga kenan min babu aula abin da bai faru ba a ce annabi bai san shi ba sai Allah shi kadai yake banta da sanin shi qul la ya'lamu man fis samawati wa man fil ardi al ghaiba illa Allah Allah haka yace annabi sallallahu alaihi wasallam kace la ya'lamu man fis samawati wa man fil ardi al-ghaiba wadanda suke rayuwa a sararin samaniya sune mala'iku da wanda suke rayuwa a ban kasa mutane babu wanda ya san gaibu shine abin da zai faru an jima kadan ba wanda ya sani sai Allah abin da yake zai faru gobe ba wanda ya sani sai Allah mala'iku ba su sani ba manzanni ba su sani ba Allah shi kadai yake banta da sanin abin da zai faru gobe abin da zai faru sati mai zuwa abin da zai faru wata mai zuwa abin da zai faru shekara mai zuwa Allah madaukakin sarki shi yake banta da ilimin wannan la ya'lamu man fis samawati wa man fil ardi al ghaiba illa Allah Allah ya ce annabi ya ce wa mushrikai la aqulu lakum indi khaza'inullahi wa la a'lamu al ghaiba wa la aqulu inni malak kace musu ba zan ce muku taskocin ubangiji duka suna hannuna ba sa'an nan kuma ban san gaibu ba Allah ya ce annabi ya ce musu bai san gaibu ba wala a'lamu al-ghaiba wala aqulu inni malak kuma ba zan ce ni mala'ika ba ni mutum ne saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama mutum ne Allah ya fifita shi da manzanci Allah ya fifita shi da annabci domin yana daga cikin dalilan da ya hana mushrikan Makka imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suna ganin shi mutum ne kamar su yadda suke zuwa kasuwa su yi cafane shi ma yana zuwa kasuwa ya cafa yadda suke cin abinci shi ma yana cin abinci, yadda suke bacci shi ma yana bacci. To aiko musu mana wani daban na musamman wanda baya cin abinci, baya zuwa kasuwa, ko kuma koda ba aiko musu wani na musamman ba, shi wannan din da aka aiko a turo masa bodyguard na mala'iku karar gasa nan ana ganin shi. Wannan yana ta gefen sa nan, wannan yana ta gefen sa nan, wannan yana ta gaban sa, suna raka shi duk inda zai. Duk dai ya zamanto yana da wata siffa wacce ya fice da ita akan sauran mutane. Suka ce idan ya siffanta da waɗannan siffofi shi zai sa su yadda cewa shi manzo ne. Amma suna ganin shi kamar su, abubuwan da suke shi ma yana irin su, to ta za a yi su yadda cewa shi manzo ne. Suka ce ma li hadha ar-rasuli ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaqi. Wannan me ya samu wannan manzo? Yana cin abinci kamar yadda muke ci, kuma yana zuwa kasuwanni kamar yadda muke zuwa, kuma a ce mana shi ne manzo? To wannan yana nuna mana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan adam ne kamar yadda za ka yi mantuwa, shi ma Allah ya kaddara masa, ya hukunta masa yin mantuwa sallallahu alaihi wasallam. To wannan yake nuna mana Allah shi kadai shine Allahn da duk wata bukata ake komawa gare shi, ba a komawa ga mala'ika wajen neman biyan bukata, ba a komawa ga annabi wajen neman biyan bukata, ga wa ake komawa wajen neman biyan bukata? Ga Allah shi kadai. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yaki duk wani wanda ke dauko siffa da ta Ubangiji ce yake bashi, wani cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ya kambama annabi, annabi sai ce la tuquruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasul. Yace kar ku wuce gona da iri, ku kambama ni kamar yadda Nasara suka wuce gona da iri wajen kambama Isa dan Maryam, ni bawa ne na Allah, saboda haka ku kira ni bawan Allah kuma manzon Allah. Inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wani cikin sahabban sa ya ce wa annabi masha Allahu wa shi'ita, ba dan Allah ya ga dama ba, kai ma ka ga dama, da ban yi abu kaza ba. Yace kai tonka, yace wai haka, yace kai tonka, aj'altani lillahi niddan, zaka sanya ni tsaran Ubangiji? Annabi yace kai tonka sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka kowa da matsayinsa, kar a dauki haƙƙi na Allah madaukakin sarki a bawa manzon Allah. Manzon Allah bawa ne na Allah, ba a bauta masa, ba a neman biyan bukata a gurin sa, ana nema ne gurin Allah. Annabi yace wa Ibn Abbas idza sa'alta fas'alillah, in zaka roka roki Allah, bai ce ka roke ni, yace wa idza sta'anta fasta'in billah, in zaka nemi taimako nemi taimakon Allah, bai ce ka nemi taimako na ba. Shine ma'anar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, gare ka kai kai kadai Allah muke bauta, kuma gare ka kai kai kadai Allah muke neman taimako. Kaga kenan duk da matsayin da Allah madaukakin sarki ya ba wa manzansa, bai hukunta cewar a roki manzan ba, bai hukunta cewar a dauki wani haƙƙi cikin haƙoƙin Allah a ba wa manzan ba, kowa a ajiye shi a matsayinsa. Abu na karshe da zamu dauka, ko na kusa da karshe da zamu dauka karkashin wannan hadisi da muka karanta, zamu fahimci yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake da tsanani wajen isar da amana. Inda wannan dukiya da aka bashi ya raba ta sadaka amana ce. Annabi yana idar da sallah ya maza ya tashi, saboda yanda annabi ke maida hankali kan amana. Wannan ya nuna mana muhimmancin kiyaye amana. Duk wanda ya danka amana a hannunka, to ka kiyaye ta, saboda bawashi yana cewa wanda ya ci amana za ta ci shi. To annabi yana da tsantseni kan amana, baya cin amana, baya tozarta amana. Hasali ma idan amana ta shigo hannunsa, baya jinkiri wajen sadar da ita ga ma'abotanta. shi yasa a wannan gaba yana idan da sallah yayi mazai tashi ya shiga gidansa saboda akwai amana a hannunsa kenan mun dauki babban darasi dangane da yadda ake mu'amalantar amana nisantar ta ake idan ba wai wannan amanar ta shafe ka kokari ake asada ta ga ma'abotan abu na karshe da zamu dauka karkashin wannan hadisi da muka karanta zamu fahimci cewar ya halatta ka wakilta wani akan wata dukiya taka ya ba ma mabukata kamar yadda annabi shi ma anan wakilci aka bashi an bashi dukiya ce ta sadaka ko kuma ta zakka an wakilta shi a matsayin wanda zai raba ta don nan ya nuna mana wakilci ya halatta zaka iya wakilta wani a dukiyarka yayi sadaka da ita zaka iya wakilta wani a dukiyarka ya ciyar da ita zaka iya wakilta wani ya je maka aikin hajji idan ba zaka iya yi ko ya je yayi ma wani ka aikin hajji idan ba zai iya yi ba amma da sharadin ya zama wanda ka wakilta ya je maka aikin hajji shi yayi wanda bai yi ba baya wakiltan wani ya je masa aikin hajji yannan zaka iya wakilta a zakka ka wakilta wani a dukiyarka ta zakka ya raba ta zaka iya wakilta wani yayi maka aikin hajji in ba zaka iya ba larura ta tsufa ko kuma larura ta rashin lafiya amma kana da dukiyar zaka iya wakilta wani ya je maka sannan saye da siyarwa zaka iya wakilta wani jingina zaka iya wakilta duk wani abu dai na mu'amala sawa'un ya shafi addini ne ko kuma ya shafi hulɗa ta duniya ya halatta yin wakilci tunda anan gurin annabi sallallahu alaihi wasallam wakilci aka bashi dangane da wannan dukiyar da ya mance ta bai raba ta ba to abu na karshe yan uwa zamu fahimci wannan hadisi na karantar da mu gaggawan aikata aikin alkhairi shine abin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yana idar da sallah bai zauna yayi zikirin sallah da ake bayan sallah ba yayi maza ya shiga gidansa kenan wannan yana nuna duk wani aikin alkhairi ba a so musulmi yayi saibi yayi jinkiri yace bari sai an jima a'a yi maza ka aikata shi wannan shine wannan ita ce karantarwar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam ina ga saboda ƙuryar lokaci sai mu tsaya kan wannan hadisi har sai Allah madaukakin sarki ya kai mu majalisi na mako mai zuwa abubuwan da muka faɗa na dade Allah ya ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko kuma tuntuɗan harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.